ba bi sharadihi a sharadin shi Buhari warawa ya ruwaito shi ba da wani lafazin sa muqawwam bi siwa abin karfafawa da wani sa tayi hadisin yanda shi ya ruwaito shi ga yanda lafazin yazo to kuma akwai wata ruwaya daban wanda yake tazo da wani ƙari a ciki amma shi bai ruwaito ta da wannan isnadin wanda ya kai matsayin ya sa ba to amma yana son ya kawo hujja a cikin abin da yazo a waccan ruwaya to sai ya kawo hadisin da ta'aliki ya zama wato ya ruwaito hadisin ba da lafazin sa ba muqawwan abin karfafawa da siwa da wanin sa shine wanda shi ya ruwaito shi ta fuska ingantacciya misali shi kaga ta yi ruwaito cewa an yi kaza an karanta wani abu cikin Qur'ani to wannan ya zama ya inganta a wajen sa ya dace da sharadin sa ya zama kuma an samu wani wanda yake ya zo da cewa an karanta sura kaza ko aya kaza ta Qur'ani kaga wannan ya kara bayanin kan wancan to amma mai yiwa wannan nabin kuma ya zama shi bai dace da sharadin sa ba bai cika dukkan sharuddan sa ba to sai ya kawo wannan nabin da ta'aliki in ya kawo nasa wanda ya ruwaito wanda ya cika sharadin sa to sai ya kawo wannan wanda ya yi bayani abin da yakan abu ɗaya ne illa ya kawo wannan an samu fifi ko abin da wancan bai bayyana ba shi wannan ya tsaya ya yi bayani to amma kuma wannan wanda ya yi bayanin tafarkin bai kai matsayin yanda shi yake bukata ba shi Buhari to shi ma sai ya kawo shi da ta'aliki misaluhu misalun wannan fidebe a kitabun debbe matani wanda yake yazo a cikin kitabun debbe ne yuskaru annabi cewa an ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cewa tawaida fiuruka wato a cikin tawaida mazakaro abinda yake an fada a hadisi ingantacce fi musnadin a cikin hadisi da yake shi Buhari ya kawo shi da isnadi wato yusufu an ambata an daga annabi sallallahu alaihi wasallam an roƙa cewa ya tabbatar da yin tawaida al-fatiha da fatiha to kaga bayani shi wanda ya ruwaito cewa an tabbatar da yin tawaida amma ba a faɗi da menene a cikin Qur'ani an faɗa dai cewa daga Qur'ani ne aka karanta to amma ba a faɗa menene ba to kuma ga wani wanda yake bai kai karfin nasa ba yazo da bayanin cewa fatiha ce aka karanta to sai ya kawo wannan wanda ya magana cewa fatiha ce aka karanta da ta'aliki bai faɗa isnadin batun da isnadin bai kai karfin nasa ba amma kuma hadisin a gaba ɗaya ingantacce ne tunda ma wancan wanda ya ruwaito musnadin ai ya karfafa shi illa iyaka kawai duban cewa ai ya yi ƙarin wani abu ya ayyana wannan abun wanda yake a can an faɗe shi a bisa umu bisa idlaki to shi wannan ya yi ayyana shi tabbatarwarsa a bada ya fa'idantar da an cewa zi wannan tafarkin saliha ta kyautu lil ijtihad biha kafa hujja da ita wato da shi Buhari ya kawo hadisin haka mu'allaki tare da cewa ya yi yanke to ya tabbatar da cewa wato a kafa hujja da wannan tafarkin nabiyu wanda yake ya ayyana abin da aka tawaida da shi kenan to ko kuma wani lokacin ya zama bai kai sharadin sa ba kamar hadisin Ibn Sa'id wanda yake an ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa doro kitabin masdur sallallahu alaihi wasallam garba to masalan kaga wannan bai kai matsayin bai kai sharadin sa ba ko to sai ya kawo shi mu'allaki to da yake musulmi kaga ya kawo shi da isnadin sa ko to yakan zama kyakkyawa kuma kamar misalin abin da yake an ambata a kitabul buyu'i littafin ciniki na cikin shi sahihun Buhari din an Usmana wato daga Usmana ja'a wannan hadisi ya zo an matbu'i daga abun bi to wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa bai kai siha ba bai kai ingantacce ba shi yasa sai Buhari ya kawo shi amma kuma da ta'aliki bai faɗi farfan isnadin ba auma ra'ifun ta ya zama hadisin da shi Buhari ya kawo shi mu'allaki hadisi ne rarrauna ma akwai wa'insu hadisan a cikin Buhari wanda yake ya kawo su mu'allakai bai faɗi isnadin su ba saboda me saboda raunana ne amma kuma ya kawo su bisa sigar yanke saboda me saboda aikin malamai gaba daya ya gudana a kansu shine wa alaihi al'amalu aiki ya gudana akai wanda daman ai isnadi ana neman sa ne dan kada a shigar da abin da bai cikin addini a cikin addini ba wai dan abin da ya tabbata a cikin addini daga addinin ba shi kana isnadu la'alla yudhala fi dini ma laysa minhu la li yukhraja minhu ma sabata fihi isnadi binciken da ake duk gaba da isnadi dan kada a shigar a cikin addini abin da bai cikin addini ba ana ba cikin isnadi dan a ce za a fitar daga addini abin da yake tabbatacce a cikin addini ba to shi yasa sai Buhari ya kawo wannan hadisin amma da ta'aliki tunda yake ba ingantacce bane sai ya kawo shi da ibda ta'aliki tunda ba ingantacce bane amma kuma gashi aikin malamai gaba daya ya gudana a kansa to fil wasaya ma bihi masalu abinda ma yu masalu abinda ake kawo misali bihi da shi fil wasaya ya zo a cikin kitabul wasaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da biyan bashi kafin maganar wasiya to wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba ya baki ɗayan ta farkunansa amma dukkan malamai tun daga zamanin sahabbai har daga baya akan haka suke ba wanda ya ce dan mutum ya wasiya kuma gashi ana bin sa bashi in ya mutu sai a ce a fara zartar da wasiyyar nan ko bashin za a fara biya masa sai in wani abu ya saura ne sannan za a yi magana zartar da wasiyyar ko a cikin sulusun dukiyar ko amma ba wani malami da ya ce a tunda yake ya yi wasiyya shikenan sai a zartar da wasiyyar masu bashin kuma su kaka kenan ba wanda ya ce haka cewa aka yi a fara biyan bashin to hadisin da ya zo akan haka hadisi ne rarrauna amma kuma aikin malamai gaba daya gudana akan sa to shi yasa duban aikin ya gudana a kansa sai Buhari ya kawo hadisin amma kuma da ta'aliki bai faɗi farkon isnadin sa ba kaɗan ne kwarai a samu a cikin Buhari hadisi mu'allaki wanda ba zai ɗoru ba to kaɗan ne a cikin Buhari misalinsa an abi hirin fi salati yuskaru abinda Buhari ya kawo a cikin kitabu salati daga Abu Hurairata Allah ya gare shi wato an ambata daga Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada liman yayi nafila a inda yake tsayawa to kaga wannan hadisi ne rarrauna kuma wanda bai duru ba tunda koda wajen aiki ma kaga akwai sabani tsakanin malamai akwai malaman da suka ce a sai ana liman inda yake tsayuwa ya tsaya nafila akwai wasu wanda suka ce a to bai dace ya tsaya ya nafila ba dan tsoron kan wani ya zo ya zata ko sallah farilla yake ya ce zai koyi da shi to fi muslim fi sahihi muslim hadisi mu'allaki wanda yake ba inda aka dora shi lam yaji bai zo ba fi sahihi muslim a cikin sahihin muslim wato wannan yana daya daga cikin abubban da wasu malamai wato yasa wasu malaman suka ce ai muslim ya fi inganci daga Buhari dan gane da cewa shi gaba ɗayan sa babu ta'aliki sai a waje daya illa la da tayammumi sai ku a cikin kitabun tayammumi fi qala laysu a hadisin da yake ya ruwaito shi mu'allaki cewa qala laysu ko wa zakara laysu a kitabun tayammumi to ne ne kawai hadisi mu'allaki wanda yake ya zo a cikin muslim amma akwai wa'ansu guraren kamar guda uku banda nan to amma duk inda ya ta'alikin a sauran ukun nan to a wani wajen ya sada kuma da mai shi musulun ba kamar Buhari ba wani lokacin yakan maimaita isnadi da hadisi bismillahirrahmanirrahim hadisin da yake jayyidi da kuma wanda yake kawiyi Tirmizi jaa jayyidu lafazin jayyidu jaa yazo fi Tirmizi a cikin Jami'u Tirmizi fi Dabbi a kitabu Dabbi an faɗa hadisi aka ce jayyidun hasanu to an ce jayyidun din nan yana nufin sahihu wato da cewa jayyidu da cewa sahihu diddai ne aka udewa daga malamai suka ce kamar Ibn Salahi kamar Bulqaini suka ce da sahihu da jayyidu da daya ne wal qawiyyu da kuma qawiyyu
hadisin da aka ce kawiyu shi ma ana nufin sahihu, ya zama wannan kalmomin guda uku suna nufin abu daya kenan, da sahihu da jayyidu da kawiyu. Al-ayyidu anda ana nufin wanda yake karkarfa, wa'yansu malaman ko suka ce hadisin da ake kira jayyidu ko ake kiransa kawiyu shine hadisin da yake ya hawa daga zabawarsa Hassanu, ya huce a ce masa Hassanu, wa shakku sahiha, amma kuma akokwanto ya bijira a cikin wannan hadisin ya kai matsayin a ce masa sahihu koko ba a ce masa sahihu ba, bai kai matsayin a ce masa sahihu ba, to shine ake kiransa kawiyu ko a ce jayyidu. To mujawwadu, hadisin da ake kiransa sabitu da kuma salihu da mujawwadu. Zi, wa'annan kalmomin nan guda uku, da sabitu da salihun da mujawwadu, ta suluhu ta kyautu ta zo sufa lissihahi, ga hadisan da suke ingatattu, walhisani da wa'anda suke kyawawa ma. Wato su kalmomin nan da sabitun da salihun da mujawwadun di a iya sifanta hadisin da yake ingatacce, ya ce haza hadisin sahihun sabitun, ko haza hadisin sahihun salihun, ko haza hadisin sahihun mujawwadun, ko kuma haza hadisin hasanun sabitun, ko haza hadisin hasanun salihun, ko haza hadisin hasanun mujawwadun, ko kuma wanda yake wafira tsifin, wato gyara ne a wajen wafira tsifin, da kuma a cikin hadisi wanda yake rarrauna amma kuma wa huwa salihun, ya zama ya kyautata li'itibari, wannan alif din babu shi a cikin al'itibari, li'itibari wafira tsifin, da kuma hadisi wanda yake rarrauna amma kuma wa huwa salihun, ya zama ya kyautu li'itibari a isna da shi, wato rauninsa bai kai matuƙa ba. To sai akan kira shi salihu ko mujawwadu ko sabitu. To koko wanda ake kiransa sabitu kad aman, wannan ya zauna ne lada sahihi, ga wanda yake hadisi ingatacce kawai, hadisin da yake ingatacce shine za a iya sifanta shi da cewa sabitu, amma hadisin da yake hasanu kyakkyawa, to wannan sai dai ake sifanta shi da cewa salihu ko mujawwadu, amma ba a sifanta shi da sabitun ba. Wannan shine kauli na biyu kenan. Koko duk wa'annan lafazzin guda uku suna ga hadisin da yake tsakanin ingatacce da kuma kyakkyawa, wato ta zama matsayinsu da yake nan da jayyidun da kawiyun a ɗaya kaulin. A wani kaulin ya zama da jayyidun da kawiyun da sabitun da salihun da mujawwadun da za a sifanta hadisi wanda yake yafi a ce masa hasanu amma bai kai a ce masa sahihu ba. Al-hasanu, hadisin da yake hasanu wal mushbihu, da kuma wanda yake kama da hasanu. Haza shuruda mamara. To zakal ladhi hadha shurud amamara, hadisin da ake kiransa hasanu shine wannan da yake ya tarar da sharuɗan dukkan suka gabata a cikin hadisi sahihi. Hadisi hasani ma ya tarar da sharuɗan hadisi sahihi, amma illa kamalan rabbi, sai ko cikar kiyayewa, wanda yake kiyayewarsa ta zama cikakkiya, to wannan hadisin sai a ce sahihi ne, wanda kiyayewarsa ko ba cikakkiya ba ce bata cika ba, to wannan hadisin sa hasanun ne, kyakkyawa ne. To fil qawli rira a cikin yaddance wanda yake abin yadda da shi a cikin zance da yake yaddaje kasi hati hadisi da yake kyakkyawa matsayin sa kamar hadisin da ya sifantu da inganci ne hadisi hasanun kamar hadisi sahihun ne fil hujjati bi a wajen kafa hujja da shi ana kafa hujja da hadisin da yake hasanun kamar yanda ake kafa hujja da hadisin da yake sahihu wa fi tafawut haka nan kuma hadisin da yake yasfantu da husnu da kyau wato hadisin da yake hasanu kamar hadisin da yasfantu da siha ne kamar hadisin da yake sahihun ne a wajen cewa wani ya fi wani wa fi tafawutin wannan tarbudaddiya ce bata daidai sa tarfafiya ba hakuri bane ta guje ne wa fi tafawutin haka nan ma kuma a wajen fifita shi ma hadisin da yake hasanu wani ya fi wani ba dukkanin su ne suke matsayin su daya ba fa la rutabi mafi daukakar darajojin hadisin da yake hasanu ma sahih al-ba'r shine abinda sashen malamai suka ce wannan ingantacce ne ma ya kai matsayin ma a ce ingantacce ne ina misalin sa ka bahazin kama hadisin da Bahazib ibn Hakim ya ruwaito an abi daga mahaifinsa kuma ya ruwaito daga kakansa kakan shi mahaifin to kaga wannan hadisin wayansu ma malaman sun ce hadisi ne ingantacce wasu suka ce kyakkyawa ne to wannan shine mafi daukakar daraja a husnu a zama wa kyakkyawa to kazaka amru ibn shu'aib haka na hadisin da amru dan shu'aib ya ruwaito daga mahaifinsa shine shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as shi kuma mahaifin nasu shi shu'aib ya ruwaito wajen kakansa shine abdullah ibn amr ibn al-as sahabin annabi wanda yake mai tsantsani kuma malami to wannan shi ma hadisi ne wanda sashen malamai sun ce ai hadisi ne ma ingantacce hadisi ne ingantacce wasu suka ce ba ingantacce bane to wannan dai shine mafi daukaka idan sa shine mafi daukakar daraja a wajen kyau tunda wayansu ma sun ce ingantacce ne annabi wanda yake madaukaki madaukaki wajen cewa su gidansa sun gaje ilimi shi Amr ibn Shu'aib din kakansa yana cikin manyan sahabbai ma wanda yake suka rubuta suke rubuta hadisi tun zamanin annabi kusan littafin sa takaddun da ya rubuta na hadisin annabi sune farkon hadisi shine farkon littafi ma na hadisi tunda shi sahabi ne yana kiran takaddar tasa as-sahifatu as-sadiqatu takadda wadda take gaskiya saboda abinda duk ya rubuta a jiki abinda ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya bambanta tsakaninta da abinda ya karba daga ahlul kitab ko ya karba daga wasu daga sahabban annabi to ya fi daukaka haka na abinda Muhammad ibn Ishaq malamin nan mai marubucin sira mutumin Madina ya ruwaito daga Taymi an Jabir ya karbo shi kuma Taymi ya karba daga Jabir wa huwa shi Jabir ibn Abdullah kuma ya karba anin nabi daga annabi to shi ma wannan hadisi yana mafi daukakar daraja a kyautatuwa tunda wayansu sun ce ingantacce ne akwai wanda yake sun yi suka a cikin shi Ibn Ishaq to amma mafi yawan malamai da sun aminta shi to wadunahu kuma bayan wannan shine abinda sashen malamai suka ce wannan hadisi ne rarrauna abinda yake an samu sabani a cikin zaman wasa kyakkyawa ko rarrauna to shi ma kyakkyawa ne amma bai kai matsayin wancan ba kamar Haris dan Abdullahi wato shine Harisul A'awaru almajirin sayyidina Ali wanda yake wayansu sun rauna nashi wayansu ko sun aminta shi to hadisin sa kyakkyawa ne amma bai kai matsayin kama hadisin da Amr ibn Shu'aib ya karba daga ubansa uban kuma daga kakansa ba saboda wayansu sun yi suka a cikin Haris daga akwai wani malami ma wanda ba dade din sa ba har littafi guda yayi akan si Haris inda ya tabbatar da amincin sa wato al-bahis an ila lidda'ani fil haris to in shine Haris din dan Abdullahi ko Asim ibn Ramurata shine Hajjaju. Shine Hajjaju. To Aradatim, Hajjaju ibn Aradatim. Wato asibin ibn Ramurata daban, Hajjaju ibn Aradatim kuma daban. To kowanne dai a cikin su wayansu sun yi suka a cikin su. Wasu sun yi suka a cikin su. To hadisin da Asim ibn Ramurata ya rawaito daga Hajjaju ibn Aradatim fil Ihtijaji a cikin wajen kafa hujja da shi. To bai kai kamar wancan irin na Ba'z ibn Hakimin daga mahaifinsa shi kuma daga kakansa ba. To alhamdulillah. Su kuma wa'annan suna bin su ba? Su kuma wa'annan suna bin su. To alhamdulillah. To bismillahir rahmanir rahim. Farata fa. Nahwa hadith imra'atin tazawwajat fa usdiqatna 'alayni thumma rariyat. Kushaymu. Lam yanjabir fi waqti ma sawahu, lam yanjabir tasuni ne karar ba da rubar ba da alam. Lam ane jazma ce jazma ce. Lam yanjabir fi waqti ma sawahu. Taba'ahu fi sayrihi siwahu, wa in yakun siwahu, idan waninsa yakun ya kasance taba'ahu ya bi shi fi sayrihi a tafiyarsa, idan waninsa ya zama ya bi shi a tafiyarsa. Wato a hadisin wanda yake kyakkyawa sai kuma aka same shi ta wata tafarki, shi ma wanda yake ya kai kamarsa, ya kai matsayin a hukunci da wannan sanadin cewa hadisin kyakkyawa ne, ya zama sun dace fas sahihu, to wannan hadisin ya zama ingantacce amma fa li ghayrihi, ga waninsa ya zama ingantacce, ga waninsa ya zama ta farkunansa sun kididdiga, kuma da kowace tana da kyau, to ya kai matsayin a kira shi ingantacce amma fa la li zatihi bal li ghayrihi, ba wai shi dan kansa ba, a dan waninsa, dan isna da cewa ya zo ta nan, ya zo ta can. To ba za a iya cewa sahihi, in an faɗa an ci a iya cewa sahihi ne, to amma ana nufin da ghayrihi, an san ana nufin da ghayrihi ne, kamar an shafe da ghayrihi din ne. To kamar matanin laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati, in ba dan kada in wahal da al'ummata ba da na umarce su ga yin sallah yayin kowace sallah. To wannan hadisin muttaba fihi Muhammad ibn Amr, an bi Muhammad ibn Amr a cikin sa. Muhammad ibn Amr bai kai matsayin wanda za a yi hukunci da abin da ya ruwaito da cewa ingantacce.